الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 9 ga watan Juma'a al-akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 22 ga watan 12 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai lokacin da limami yake addu'a a hudubar Juma'a ko abin da yake kama da haka, shin jama'a za su iya daga hannuwansu? A'a, wannan bid'a ne. A inda kawai mamu za su iya daga hannayensu a lokacin da liman yake addu'a a cikin huduba, sai idan addu'a ce ta al-istisqa, shine neman shayarwa, kamar yadda anan ne kadai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana addu'a ta roƙon ruwa a cikin kulba, to yakan daga hannuwansa, balma yakan daga hannuwa har sai ya kai cikin hannuwan ya kusa kallon sama, ma'ana bayan hannuwa. To nan ne kadai mamu za su iya daga hannu idan limami yana addu'a a cikin kuduba, amma in dai ba addu'a bace ta roƙon ruwa, to iya abin da yake sunna shine fadar amin, ita ma ba kamar yadda jama'a suke yi a yau, zaka yi suna daga murya ana amin har masallaci yana gumza, wannan duka sabanin sunna ne. Na'am. To wannan babi ne wanda yake mai fadi, sai dai kawai dai a gulguje idan mutum ya salamce kafin cikar sallah, sai ya tashi ya zo da abin da ya rage masa, kuma karshe in ya salamce ya yi sujada ba'adi, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan. Sannan idan misali mutum ya bar sunna mai karfi, kamar misali sallah mai zama biyu, mutum ya bar zama na farko, to wannan zai ci gaba da sallah idan ya salamce abinda zai yi sai ya sujada qabli, wannan qabli ita ce ta tsaya matsayin wannan zama na farko da bare. Haka kuma idan mutun yayi kari, misali sallah ta cika raka'a biyu ce kamar sallar asuba, sai ka manta ka zo da raka'a ta uku, ko kuma magriba ce raka'a uku sai ka manta ka zo da ta hudu, ko kuma isha ko azhar ko la'asar wanda raka'a hudu ce ka manta ka zo da raka'a ta biyar, to wannan kuma in ka salamce abinda zaka yi sujada ba adi zaka yi. Na'am.
Madam, kuwa tana da aiki na dole ta cire dashi, ta cire danta lokacin da ba ki.
To ciyar da ta wannan ba a dora ma ba kuwa, matukar mahaifin dan yana raye. An gane ko? Ciyarwa da shayarwa da tufatarwa haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma mahaifi, dole ya ciyar da ƴaƴansa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Baqara, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Na ga wanda aka haifa masa ɗa, wato ciyar da su da shayar da su da tufatar da su da halin kyautatawa, ma'ana bakin iya iyawarsa. Don haka ɗa nashi ne, don haka ciyar da ɗan da shayar da shi da tufatar da shi abu ne wanda ya zama wajibi a kansa. Kenan wannan matukar uba yana raye, dole uba shi ne zai ciyar da ‘ya’yansa ba uwa ba. Uwa in ta ciyar da ‘ya’yanta, wannan taimaka masa ne ta yi sadaka ce wadda take ta musamman, amma ba don abin ya zama tilas ya zama wajibi a kanta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu a hadisul anbiya. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 50, ko kuma in ce muna cikin babi na 50, wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na uku a ƙarƙashin baban hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, yake fada kamar yadda Ukuba ibn Amr yake fada, naji Huzaifa ibn al-Yaman, wato yana fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada, inna rajulan hadarahul maut, lalle akwai wani mutum daga cikin waɗanda suka gabaci wannan al'umma, mutuwa ta halarto masa. Me ake nihi da mutuwa ta halarto masa? Shine alamunta, saboda idan bawa ajali ya kai ƙarshen rayuwa ta zo, to shi kansa a jikinsa zai ji da cewa ƙarshen rayuwar shi ta zo, domin wasu alamomi da yake gani. Akwai abubuwan da idan mutum ya gani, to lallai zai tabbata cewa ci gaba da rayuwa ba nashi ba ne. Kenan a irin wannan lokaci, shi mai hankali mai lura, to shi ne zai yi ƙoƙarin ya yi wasiya game da wasu abubuwa waɗanda suke muhimmai, don kada ya tafi ya bar baya da ƙura. To shi wannan bawan Allah da mutuwa ta halarto masa, ma'ana alamun mutuwa, ya tabbata cewa ajalinsa ya kawo, shi ne kamar yadda ya faɗa, falamma ya isa minal hayati, lokacin da ya yanke ƙauna game da ci gaba da rayuwa, awsa ahlahu sai ya ma iyalin sa wasiya. An gane idan aka ce wasiya shine mutum yayi wani alkawali ga abinda za a aikata bayan mutuwarsa ko kuma abinda za a bari kar a yi bayan mutuwarsa, kenan yayi wani alkawali ne ya sanar da makusantan shi bayan mutuwa ta ai mun kaza ko kuma bayan ko bayan raina kar a yi kaza. Yace da su idza ana mitu, idan Allah ya yi mun rasuwa kuka tabbata rai ya fita, yace fashi ma'uli haqaban kasiran, yace ku tattara huskaren itace mai yawa. An gane ko? Idan kuka tattara kenan akan gawa ta ku tattara huskaren itace mai yawa. Wa auqidu fihi nara, ku rura wuta wato game da waɗannan itace. Hatta idza akalat lahmi, idan wannan wuta wato ta cinye naman jikina gaba daya. Wa khalasat ila adni, ta ratsa wato izuwa kasusuwa na ta kone su. Famta hashtu, na kone kurmus, ma'ana na koma na zama toka. Shine yace famta hashtu, wato na kone kurmus na zama toka. Fakhuzuha, yace wannan toka ku tattara ta ku dauke ta. Fadahanuha, yace ku nike ta. An gane ku? Wai tokar kassan nashi gaba daya a nike ya zama yayi gari lukui. Thumma dhuru yawmar rawahan, yace sannan wato ku yi dibi ga wani yini wanda yake mai guguwa, wanda iska take bugawa, iska mai tsanani. Shine yace fadruhu, wannan wato toka ta kashina ta gangan jikina, yace ku shekar da ita. Filyammi, a cikin teku, ku je teku ku shekar da wannan toka tawa gaba daya. Fafa'alu, suka aikata yadda ya umarce su. Fajama'ahullahu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudirarsa sai ya tattara gangan jikin nashi gaba daya, ya dawo da shi kamar yadda yake. Wanda wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala, rayar da halitta bayan ta rujuddige ta zama kasa. Komai dan adam ya koma, ko mu ce halitta ta koma, to Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dawo da ita kamar yadda take. Shi yasa ya maida martani ga masu inkarin alkiyama, waɗanda suke ganin yaya za a yi bayan mutum ya mutu ya zama kasa, ya rujuddige ya zama kasa, kuma a ce an tattara halittarsa an dawo da shi kamar yadda yake. Suka ce kai wannan abu ne wanda in ma ya yiwu, suka ce abu ne ko wanda yake mai wahala da wuya. A idza mitina wa kunna turaba, suka ce zalika raja'un ba'i, Ubangiji ta'ala ya ce da su kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, tabbas muna sane da abin da kasa wato ta cinye ta tauye na gangan jikinsu. Ubangiji ta'ala ya ce a gunmu akwai wani littafi wanda yake mai kiyaye duk abin da aka tabbatar a cikinsa, shine Allahul Mahfuz. Haka can cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala na kissanta mana wato masu inkarin alkiyama tashi bayan mutuwa. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna la mab'usuna khalqan jadida, qul kunu hijaratan aw hadida, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwal marra fa sayunjibuna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba. Masu inkarin alkiyama tashi bayan mutuwa suka ce wai shin yanzu idan mun kasance kasusuwa waɗanda suke rududdugaggu, shin yanzu mu za a tayar da mu a maida mu wata halitta sabuwa? Ubangiji ta'ala ya ce kulce da su kunu hijaratan, idan kuna so ku zama duwatsu, ku zama dutse aw hadidan, ko ku zama wani bakin ƙarfi. Dutse yayi shine dai kasa ba ta cin sa ko? Ko kuma kuna ganin in ƙarfi ne, wato ƙarfi yana sahun gaba, to ku zama ƙarfi. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, ko ku zama wata halitta ta daban, abinda yake girmama a cikin zukatanku, kuna ganin cewa abu ne wanda bai yiwuwa a ce kasa ta cinye shi. Ubangiji ta'ala ya ce fa sayaquluna man yu'iduna, zaka ji sun faɗa sun ce to wai wane ne ya isa ya dawo da mu kamar yadda muke a farko? Ubangiji ta'ala ya ce qul alladhi fatarakum awwal marra, ce da su ubangijin da ya kage halittar ku a farkon karo, a babu ku shine ya samar da ku, to ku tabbata shine zai dawo da ku yadda kuke bayan kasa ta cinye ku rududdige. To dan haka wannan yana daga cikin khasa'isur rububiyya, dawo da halitta bayan ta rudduge ta zama kasa. Ubangiji ta'ala mai iko ne akan dawo da halittunsa. To shi wannan bawan Allah ya sa an kone gawarsa kurmus, an nike tokar, kuma an shekar da ita a cikin teku, a cikin yini wanda yake mai guguwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayan an aikata duk abin da ya yi wasiyar cewa a yi da shi, Ubangiji ta'ala ya tattara shi ya dawo da shi kamar yadda yake. To da haka ka tabbata wannan fitina ta kabari da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta ga bayinsa, sai dai wanda Allah ya kiyaye, ko naman dawa ya cinye mutum, kelkeci ko kura ko gobara ta kone mutum kurmus, to Ubangiji ta'ala sai ya hada shi waɗannan mala'iku masu yi ma bawa tambaya sai sun yi masa. Sai dai wanda kawai ya zo Allah ya karrama su, wanda ya ɗauke musu wannan fitina, wato tambayoyin da mala'iku suke. To shi ne a nan ya ce fa jama'a Allahu, Ubangiji ta'ala sai ya tattara halittarsa, fa qala lahu, sai ya ce masa lima fa'alta zalik, dan me ka aikata haka? Kaga wannan yana nuna mana duk mutumin da yace ayi kaza, ya bada umarnin ayi kaza, to wannan tamkar shi ya aikata, tunda kai kace ayi. Kaga ai ba shi ya kone gangan jikinsa ba, a'a wasiya ce cewa in ya mutu ayi haka da shi. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya tambaye shi yace lima fa'alta zalika, dan me ka aikata haka? Domin shi yace ayi haka da shi. Ala sai yake faɗa yace min kashiyatika, yace ya Ubangiji na, na sa ayi haka da ni saboda tsoronka, tsoron haduwa nake da kai. Fa ghafara Allahu lahu, Ubangiji ta'ala sai ya gafarta masa laifinsa, kuma ya kai shi aljanna. Uqba ibn Amr, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa yace wa ana sami'tuhu yaqulu zaka, yace ma Huzaifa yace wallahi tabbas ni ma da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗar haka, ma'ana yana kissanta mana wannan kissa. Wa kana nabashan, shi wannan bawan Allah sana'ar shi tuna kabari, ya tone kabari ya fito da mamaci ya sace likafanin, ko kuma gwalagwalanda wato ake binne mamata da su, kamar yadda su arna da sauransu suke yi. An gane ko? Su a al'adar su, idan mutum ya mutu za a sanya masa kayayyaki masu tsada da wasu abubuwa da wani abu na dukiya abin ne shi da shi. To ba su san ba da cewa a can dukiya ba ta da wani amfani, bakin iya amfanin dukiyar rayuwar duniya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yadda mutum ya zo haka zai tashi a yinin alkiyama. Wala kadi shi itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. To shi sana'ar shi kawai yaje ya tona kabari, ya saci likkabani da duk wata dukiya da wasu suke binne mamata da ita, shine sana'ar shi. To kuma wannan mummunar sana'a da yake sai yake jin tsoron haduwarsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi yasa sai wasiyar cewa in ya mutu a kone shi a shekarar tokar. Wannan yana nuna mana cewa wato ita wasiyya, in dai mutum ya yi wasiyya dole a zartar masa da wasiyya, amma sharadi a dora wannan wasiyya tashi a kan sikili na shari'a. In bata saba ma shari'a dole ne a zartar masa da wannan wasiyya. In dai mutum ya ce bayan raina ai min kaza ko kar ai kaza, to wannan wasiyya tashi sai a dora ta a kan sikili na shari'a. In ta zauna, ma'ana babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, ku da ya muku wasiyya ku tabbata dole ne ku zartar masa da wasiyyar shi, dole ne a zartar masa da wasiyyarsa. Muraida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yana daga haƙƙin mahaifi akan ɗa bayan mutuwar shi zartar da wasiyya da mahaifi yayi. Haka kuma in ka koma fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim. In dai wasiyya bata ci karo da shari'a ba, zartar da ita wajibi ce. Za mu tashi hadisi na gaba, mun karanta lafazin a darasi da ya gabata. Hadisi na yau shine hadisin Aisha da Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, suke fada lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wato lokacin da wato alamun mutuwa ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a wata nuska akan samu nazala. An gane ko? Bi fathataini kenan wasali sama biyu, maimakon a wannan riwaya lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato lokacin da alamun mutuwa ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fafika wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu, yaduruhu khamisatan ala wajhihi, manzon Allah yana yafa wato mayafi a fuskarsa. Idan aka ce khamisa shine mayafi wanda yake da giza, an gane ko? Mayafi wanda yake da giza, kamar misali irin bargo, manzon Allah sai janyo sai yafa a fuskarsa. Fa izaqtamma, wato idan lamarin ya tsananta, ma'ana yayi gumi, kashafaha an wajhihi, manzon Allah sai yayi wannan burgo gabarin fuskarsa sai janye. Shine yace fa izaqtamma, idan lamarin ya tsananta, kashafaha, manzon Allah sai yayi wannan mayafi an wajhihi gabarin fuskarsa. Faqala wa huwa kadhalika, manzon Allah sai ya fada wa huwa kadhalika, alhali yana cikin wannan yanayi na magagin mutuwa. Sai ya ce la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara, tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da 'yan mushrik. mummunar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu, la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara, la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha. Idan aka ce al'ana shine addardu wal ibad, kore abu da nisan tashi, a shar'ance idan aka ce la'anta ko aka ce tsinuwa, wato shine kore bawa da nisan tashi gaban jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu wannan mummunar addu'a, yake cewa la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara, la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha. Ko kuma ka dauke ta akan jumla ce khabariya, ma'ana labari ne manzon Allah yake badawa. La'antar Allah tuntuni ta tabbata akan yahudawa da yan musha. Ko ka dauke ta khabariya ce amma bi ma'ana insha'iya, ma'ana tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha. Menene sababin abin da ya janyo musu wannan tsinuwa? Jumla ta aliliya, manzon Allah sai ya ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida, domin sun maida kaburran annabawansu wato masallatai. Lafazin masajid jam'i ne na wato masjid ala ghairi qiyas, kenan in qiyasi ne masjid za a ce. Idan aka ce masjid shine gunda aka keɓanta domin a yi sallah, ko da ba a gina wurin ba, don kar ka fahimci cewa sai an gina. An gane ku? Don haka duk wanda zai zo ya sa kabari gaba ya yi sallah, to wannan ya bi sunna ta yahudu da yan musha. Shine anan ya ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida, domin sun maida kaburran annabawansu masallatai. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, lokacin da Ummu Habiba da wato Ummu Salama Allah ya ƙara musu yadda, suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata coci da suka gani a birnin wato Habasha lokacin da suka yi hijira, da yadda aka kawatar da ita. Suke bashi labari game da wannan coci, wanda kuma wannan labari da suke bashi kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ƴan wasu kwanuka, lokacin nan yana kwance yana jiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa, yake ce musu ula'ika qaumun, waɗannan wasu mutane ne su yahudawa da yan musha. Idza mata fihim ar-rajulus salih, idan mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa a cikin su, shine yace banau ala qabrihi masjidan, wato sai su gina masallaci akan kabarinsa. Wa sawwaru fihi tilka suwar, sai su yi hotuna su kawo sai su kafa a cikin masallacin nan. A sababin haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'ance su, ya nisanta su gabarin jin kansa. To don haka wannan yana nuna mana gina masallaci akan kabari wannan haramun ne, mai da kabari ya zamanto masallaci wannan haramun ne. Duk masallacin da aka zo aka gina akan kabari, ruguza wannan masallaci ya zama wajibi. An gane ku? Ma'ana kabari ne sai aka zo sai aka gina masallaci akan kabari, gurin aka maida shi masallaci, to ruguza wannan masallaci ya zama wajibi. In kuwa masallacin ya riga yi kabarin, an gane ko? Daga baya aka kawo shi mataccen aka binne a cikin masallaci, to tone wannan kabarin ya zama wajibi a tone shi a kai shi can inda ake binne sauran jama'a. To don haka wannan mummunar sunna ce ta Yahudu da ƴan Misha, mai da kabirra na annabawa da salihan bayi, wato masallaci gun sallah. Kamar yadda waɗannan su ne ake ce musu ubbadul kubur, masu bautar kabari, wanda mi yasa? Saboda kasancewar wannan zari'a ce, hanya ce mai kai duk wanda ya rike ta zuwa shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce, la tusallu ila alquburi, kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah, wala tajlisu alaiha, kuma kar ku zauna akan kabirra. Saboda duk wanda zai sa kabari gaba ya yi masa sallah, yayi sallah, to wata rana idan tafiya ta yi tafiya, wannan kabarin shi zai bauta ma ba Ubangiji mahalicin kowa da komai ba. To dan haka duk wanda zai kawo kabari ya binne a cikin masallaci, ko waɗanda za su zo gindin kabari su yi sallah, to wannan la'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ma Yahudi da ƴan mushin, su ma ta tabbata a kansu, kuma su ne mafi kaskanci, mafi wulakanci a cikin al'umma gaba ɗaya. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka fi kowa kaskanci da wulakanta a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, su ne mutanen da alkiyama za ta tabbata suna raye. Na biyun, manzon Allah ya ce da waɗanda suke bai da kabirra masallatai, kamar yadda hadisin yana cikin Ahkamul Jana'iz na Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, hadisi ne sahihi. Mutanen da suke mai da kabari masallaci da waɗanda alkiyama za ta tabbata suna raye, su ne suka fi kowa kaskanci da wulakanta a gun Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. To kaga wannan ku sana'a ce ta sufiya, kamar yadda wani littafi da wani malami ya wallafa, ya ce a cikin duniya ta musulmi, ma'ana garuruwa na musulmi, a ihsa'iyar da aka yi a wannan lokaci, masallaci kusan dubu nawa waɗanda kowane masallacin akwai kabari a cikin shi, musamman a cikin wannan yanki na ƙasashen Larabawa. Za ka ga galibi masallatan akwai kabari a cikin shi, waliyazi billahi. To don haka a takaice dai, wannan hadisi shi ne Aisha take faɗa, ta ce yuhadhiru ma sanahu, manzon Allah yana tsawatar da al'ummarsa ne game da abin da su Yahudi da ƴan mushan wato suka aikata. Al'ummarsa ma'ana ta kiyayi wannan al'amari. A shahida anan malam ya zo da wannan hadisi domin yana bayani ne game da Banu Isra'il, wanda Yahudawa kwa wato mabiya ne na annabi Musa. An gane ku, su ko Banu Isra'il su ne mutanen annabi Musa, daga cikinsu ne aka samu waɗanda suka ƙirƙiri wannan al'amari, kamar yadda Nasarawa su ma Banu Isra'il ne, mutanen annabi Isa ne. Bayan wucewar annabi Isa alaihi salam suka ƙirƙiri Nasaranci. Shi ne abin da ya sa kenan munasabar zawwa da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babu. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda almajirinsa Abu Hazim yake cewa, qa'attu Abu Hurairata khamsa sinina, yace na zauna da malami na Abu Huraira tsawon shekara biyar, fasami'tuhu yuhaddisu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, naji shi yana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa, kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya, wato su banu isra'il sun kasance annabawan Allah wato ke jagorantar su. Lafazin tasusuhum mina siyasa ne, sasaye susu siyasatan. Idan aka ce siyasa, shine ma'ana husnul tadbir, kyawun tafiyar da al'amurra na jama'a, jagoranci na gari kenan. An gane ku, jagoranci na gari shine ake kira da siyasa. To amma sabani ga abinda ake kiran shi da siyasa a yau, a hakika ba siyasa bace, demokuraɗiyya ce kamar yadda suka faɗa. In dai har siyasa ce, ita siyasa kyawun tafiyar da al'amurra na jama'a, tabbatar da gaskiya, ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, da kame hannun azzalimi da hana zalunci, wannan shine a hakika siyasa. To dan haka shi irin wannan tsari na yau bai dace ba a ambace shi siyasa, in ma ka ambace shi siyasa kuskure ne. Abin da ya kamata, kamar yadda suka ambaci wannan shedanci nasu da sunan demokuraɗiyya, to ka ambace shi da haka. Ai kowa ya ji jawabin da shugaban ƙasa ya yi ran 17 ga wannan wata, wanda ya ce tabbatar da gaskiya da bin doka da ba masu haƙƙi haƙƙinsu, ya ce abu ne wanda ya kamata a ce an same shi a wannan mulki na siyasa, ya ce amma kash abin sai ya zamanto wato akasin haka. Ya ce an maida siyasa hanya ce wadda take ta neman dukiya ta haram ido rufe, da taka doka da keta alhurma ta jama'a, wanda wannan shine kuma ɗabi'arsu, wanda shine al'adarsu, su waɗanda suke kiran kansu da sunan 'yan siyasa a yau, wallahi galibinsu azzalimai ne. To don haka siyasa abu ce wadda take da asali a shari'a. Annabawan Allah su suke siyasa, amma me ake nihi da siyasa? Kyawun tafiyar da lamurra na jama'a, yadda za a saita jama'a a jagorance su, ya zamanto an samu jagoranci na gari, duk wani mai haƙƙi an bashi haƙƙinsa. Wannan shine kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya, wato annaba musu banu isra'ila sun kasance annabawan Allah, su suke jagorantar su, ma'ana suke tafiyar da lamarinsu. Sai yace kullama halaka nabiyyu khalafahu nabiyyu, a duk lokacin da wani annabi wato ya mutu, khalafahu nabiyyu, sai wani annabi sai ya maye gurbi, wanda wannan gaba tana nuna mana ba yadda za a yi al'umma ta tafi kamar yadda ake so, a samu kwanciyar hankali da nutsuwa, dole sai da jagoranci, dole sai da jagoranci, a samu mutanen ƙwarai waɗanda za su jagoranci jama'a. Amma matukar jama'a za a bar ta kara zube, babu jagora, to wannan jama'a ba inda za ta je ta zo. Shi yasa sunna ce ta Allah, al'umma ba ta tabbata, komai ya tafi yadda ake so, dole sai da jagora, sai da shuwagabanni. To waɗannan su banu Isra'il, idan wani annabin da Allah ya turo shi yana saita su, idan Allah ya masa rasuwa kuma wani annabi sai ya maye gurbi, me yasa? Saboda ya kame hannunsu game da duk wata banna, kuma ya dawo da su akan bin doka, shine bin shari'a da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita na littafin At-Taura, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a fala takhshaw an-nasa wakhshawun al-aya. In wannan annabi ya wuce, ma'ana ya mutu, sai wani annabi sai ya biyo bayan shi, wanda wannan yana nuna mana halaccin mutuwa a ambace ta da lafazin halak. Ana iya cewa wani ya hallaka, me ake nihi ya mutu? An gane ko? domin haka ce dama halaka abu ya kare ya zamanto babu shi babu alamar shi kamar yadda can yake cewa hatta iza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula halaka ai bi ma'ana mata shine anan yace kullama halaka nabiyun a duk lokacin da wani annabi Allah yayi masa rasuwa khalafahu nabiyun wani annabin si mai gurbin sa shi yasa muhimmancin shugabanci a musulunci baya dacewa da zaran an ce shugaba ya gushe to a dan wani lokaci ba tare da an bayyana wane ne jagora na al'umma kamar yadda lokacin da Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a yi jana'izar shi abin ne gawar sahabbai suka taru a sakifa ta Banu Sa'ida al-muhajirun wal ansar anan aka yi mubayi'a ga Abu Bakar Allah ya kara masa yadda cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tun kafin abin ne gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaya aka tankade aka rauraye aka zabi Abu Bakar a matsayin khalifa sannan aka je aka yi jana'iza shine anan sai yace wa innahu la nabiyya ba'di manzon Allah yace ku san da cewa babu wani annabi bayana an gane ko babu wani annabi bayana da zai aikata irin abin da su waɗannan annabawa suke aikatawa domin da shi Allah ya kulle turo annabawa da manzanni kamar yadda Allah ya faɗa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka kuma ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yace wa ana khatamul anbiya ni ne cikamakin annabawa kamar yadda anan ya faɗa yace wa innahu kusan yadda lamarin yake la nabiyya ba'di kwata-kwata bayana babu wani annabi kenan da zai aikata irin abin da su waɗannan annabawa na Banu Isra'il suke aikatawa yanda suke sita al'umma su suke jagorantar su sai yace wa sayakunu khulafa'u fayaksuru manzo Allah yace da sannu wasu khalifofi za su zo za su kasance kuma za su yawaita kenan waɗanda za su zamanto su ne wato madadin kenan shugabanni masu jagorantar al'umma alu sai sahabbai suka ce fa mata amuruna ya rasulullahi me zaka umarce mu idan shugabanni suka yawaita wannan ya ja jama'a nan ya ce shine shugaba an gane ko ya gina yayi girka kasa tashi wannan shi ma ya ja ya ce shi ma dole abi shi shine shugaba suka ce ya rasulullahi me zaka umarce mu kada sai manzon Allah ya ce ku bi bai'ati al-awwal fal awwal ku cika da mubaya'a ta shugaba na farko fal awwal sannan kuma wanda yake na farko ma'ana wanda yake biyo masa baya lafazun fu fi'lul amr ne min al-wafa ma'ana ku cika game da mubaya'a shine caffa bada hadin kai da goyen baya ga wanda aka nada shi a matsayin shugaba a farko yace fal awwal sannan kuma wanda yake bi masa to dan haka wannan a ka'ida idan aka ce ga shugabanni biyu a gari guda ko a ƙasa guda to na farkon shine za ku cika da mubaya'a gare shi za ku yarda da cewa shine shugaba an gane ko za ku cika da cewa shi ku cika mubaya'a da cewa shine shugaba shi na biyun kamar yadda wata riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ce ingantacciya domin hadisin yana cikin sahihu muslim manzon Allah yace fadribu unuqahu kusari masa kai in dai aka ci ga shugaba jama'a sun yarda da shugabancin shi wani yazo ya ja wata jama'a yace shi ma shugaba ne to wannan nabiyun dole a sare masa wuya me yasa saboda kasancewar ya zo ne domin ya raba kawunan jama'a shi wannan nabiyin sawa'an su jama'a sun san da cewa akwai na farkon ko ba su san da cewa akwai na wannan na farkon shi wannan na biyu to shugabancin shi batacce ne dole a gusar da shi in ma ya dawo ya meka wuya ya bi ko kuma in ya nace shugaba ne dole a sare masa kai shine yace fu bi bai'ati al-awwali fal-awwal sai yace a aduhum haqqahum manzon Allah yace su shugabanni ku ba su haƙƙin su menene haƙƙin su ji da bi game da duk abinda suka yi umarni ko suka yi hani matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzon sa wannan haƙƙi ne na shugabanni wanda Allah ya dora mana as-sam'u wa ta'a ji game da duk abinda suka faɗa da kuma da'a game da duk abin da suka yi umarni ko suka ce a daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alal mar'il muslim na kan mutum musulmi as-sam'u wa ta'a ji da bi game da duk abin da aka umarce shi ko kuma aka hane shi manzon Allah yace malam yi umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a in har aka umarci mutum game da saba ma Allah ko saba ma manzansa to ba maganar ji ba maganar bi domin da'a ga shugabanni tana karkashin da'a ga Allah da'a ga manzansa shugaba abin da yace ayi ko yace a daina farko akan sikili na shari'a ake dora shi a kalla da ido na basira in babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to tabbas ne wajibi ne ayi masa da'a akan wannan abin da yace ayi ko yace a daina kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ulul amri sune al ulama wal umara malamai da shugabanni su malamai iya abin da yake kansu su faɗa su kuma shugabanni abin da yake kansu shine zartarwa sai yace fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahum domin ubangiji ta'ala mai tambayar su ne game da abin da ya ba su kiwo a ranar kiyama ku talakawa da Allah ya bada ku a matsayin wato kiwo ne ga su shugabanni cewa su kula da lamarin ku su tafiyar da ku komai abin da zai gyara al'umma su yi kokari su tabbatar da shi duk abin da zai gurbata ma al'umma yanayinta to dole ne shugabanni su yi ruwa su yi tsaki su tsaya tsayin daka game da kare al'umma game da duk abin da zai zame mata matsala saboda Allah ya damka su kamar misali dabobi ne a hannun makiyayi to kaga ko duk wanda aka bashi kiwo to ya tabbata za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa daga cikin ku makiyayi ne kuma kowa za a yi masa tambaya game da kiwon da aka bashi sai yace wal imamu ra'in shugaba manzon Allah yace makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati to dan haka anan kasancewar rashin kyautatawa ta shugaba rashin ba masu haƙƙi haƙƙinsu baya nuna cewa su talakawa su bujire masa su juya baya su nuna rashin da'a ga shugabanni ku iya abin da yake kanku na ku ji ku bi kamar yadda anan manzon Allah ya ce a aduhum haqqahum ku ba su haƙƙinsu kenan fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahu in har sun tauye muku wani haƙƙin ku to ku tabbata fa Allah zai tsaida su a ranar kiyama kuma zai musu tambaya kuma duk shugaban da aka wayi gari kiyama ya ha'inci al'ummarsa ya musu algushi ya musu rufa-rufa to ya tabbata Allah ya haramta masa aljanna kamar yadda hadisi ne sahihi yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa gashu li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna aw kama qala manzon Allah yace babu bawan da Allah zai bashi wani kiwo na jama'a ya mutu a ranar da ya mutu yana mai ha'intar jama'arsa ya tabbata Allah sai ya haramta masa aljanna ba zai shiga aljanna ba. A takaice kenan wannan hadisi, wato munasabar shi anan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu game da yanayin banu Isra'il cewa annabawan Allah su suke jagorantar su suna tafiyar da lamarinsu. Idan wani annabi ya mutu sai wani annabi ya maye gurbin, haka ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa. Har aka zo manzon Allah ya ce to su sannu wasu khalifofi za su kasance ma'ana shuwagabanni kuma za su yawaita, ma'ana za ka ga ana hamayya ana ja'in sha akan mulki, wannan ya ja jama'a nan, wannan ya ja nan jama'a. To in har haka ta faru manzon Allah ya ce na farkon shi za a yi masa mubayi'a, a cika da mubayi'ar da aka yi masa, shi wannan na biyu kuma sare masa wuya ya zama wajibi, in har bai dawo ba ya miƙa wuya. Hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa latattabi'unna sanana man kana qablakum, manzon Allah yace wallahi rantsuwa nake da ubangijina tabbas ne za ku bi hanyar waɗanda ke gabaninku na al'ummu. An gane ku, lalle ne za ku bi hanyar wanda ke gabaninku wato na al'ummu. Idan aka ce sanan ita ce ma'ana hanya, kamar yadda in aka ce sunan jam'i ne na sunna, sunna shine ma'ana dariqa, hanya kenan daga cikin ma'anoninta. Amma in ka ce sanan wannan mufradi ne ma'ana hanya, in ka ce sunan kenan hanyoyi duruk, shine yace latattabi'unna sanana man kana qablakum, lalle ne manzon Allah ya ce tabbas ne za ku bi hanyar waɗanda ke gabaninku na al'ummu. A nan ba ana nunin cewa dukkan jama'a za su rikida su bi hanyar waɗanda suke gabaninmu, a'a, ma'ana tabbas ne sai an samu wasu daga cikin wannan al'umma suna bi sau da kafa hanyar waɗanda suka gabace mu na al'ummu. Manzon Allah ya ce shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, manzon Allah ya ce dani da dani, damtse kamu da kamu. Idan aka ce shibir shine dani, me ake nini da dani? Mutum ya ware yatsotsin shi haka, an gane ko, shine shibir. Idan aka ce zira'i kuma shine ma'ana kamu nan haka kenan. Ka ga yanzu misali in kai wannan dani daya, kai na biyu, na farkon da na biyun baya yadda za a yi su bambanta domin awo ɗaya ne, kamar yadda shi ma zira'i awo ne kenan. Shi kuma in aka ce awo, abu ne wanda yake zauwa daidai, ba wanda yake zarta wani. Shi yasa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hazuwan na'ali bin na'ali, irin yadda dabaranta takalmi take game da ɗan uwansa. Yanzu idan ka ɗauki takalmi kafar dama da kafar hagun, za ka ga sun dabranci juna, idan ka haɗa su ba wanda ya zarta wani. A wata riwaya yake cewa hazuwar kuzzati bil kuzza, irin dabrantar gashin kibiya wato da gashi, saboda gashin da ake sama kibiya haɗa su ake da almakashi ai musu yanka ɗaya, yanda ba wanda ya zarta wani. To shi ne anan ya ce shibran bi shibrin, dani da dani, wazira'an bi zira'in, ya ce kamu da kamu, yadda kamu baya zarta kamu haka daidai da daidai za ku bi su. Manzon Allah sai yake cewa hatta law salaku juhra babbin la salaktumuhu, manzon Allah ya ce wallahi inda za su shiga ramin damu la salaktumuhu, manzon Allah ya ce ku al'umma ta sai kun shiga. Shi ramin damu kwana-kwana gare shi, akwai shi wuyar shiga. To duk abin da za su yi to a cikin wannan al'umma, sai an samu wanda zai yi koyi da su sau da kafa. Bal ma a yau akwai waɗanda su a turancin sun mazarta turawan, a Yahudancin wani ya zarta Yahuda, wallahi wani abin da yake faɗa yace kaga waɗannan Yahuda wace a cikin irin wannan shugabanni namu na Afrika, kai ko su bintin Yahu a yau in suka zo za su yi karatu a gunsu su koyi Yahudancin a gunsu, irin makircin da suke shuka ma al'umma, wanda kuma abu ne wanda yake a fili ga ya aikaci. To har wannan labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bamu a cikin wannan al'umma, sai an samu waɗanda sau da kafa abinda su waɗannan al'ummu suke, sai sun bi su sau da kafa. Shine anan ya masalta mana yace inda a ce za su shiga ramin damu, manzo Allah yace la salaktumuhu, yace wallahi sai kun shiga, a cikin ku sai an samu wanda ya shiga. Kulina ya Rasulullah, muka ce ya manzon Allah, al-Yahuda wan Nasara, ma'ana ta anil Yahuda wan Nasara, kana nihin Yahudawa da ƴan mushin? Qala faman, manzon Allah yace yo in ba su ba suwa nake nihi. Faman, ma'ana yo suwa nake nihi in ba su ba. To dan haka kar a yi mamaki, wannan abu ne wanda tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari, ya ba da labari duk abin nan shashanci da ta'addancin da su waɗannan Yahudawa da ƴan mushin suka yi ko suke yi. To a cikin wannan al'umma ta mu'minai sai an samu waɗanda za su bi tafarkin su suna koyi da su sau da kafa. To dan haka shi kwa bin hanyoyin Yahudawa da ƴan mushin haramun ne, duk wani abu da suke zawwa da shi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, to haramun ne musulmi ya bi su ya koyi da su. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Kilaba, ya rawaito daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa zakarun nara wan naqusa, wato sahabbai sun ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wuta da karaurawa. Wannan ku a lokaci da fa zakarul Yahuda wan Nasara, sai suka ambata masa Yahudawa da ƴan mushin. Wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun tattauna wace hanya ya kamata a bi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga, domin a haɗu a yi sallah. Wasu sai suka ba da shawara suka ce ya Rasulullahi, abinda ya kamata in lokaci ya yi a hura wuta hayaki ya tashi, idan jama'a suka hango wannan hayaki kenan za su san da cewa lokacin sallah ya yi, sai su zo mu haɗu mu yi sallah. Sai aka ce masa, amma fa ƴan mushin su ne suke yin haka, in lokacin ibadar su yayi su ne suke hura wuta, idan hayaki ya tashi sai su haɗu su. Wannan naqusa aka ambata masa naqus shine karaurawa, an gane ku? Duk da cewa an naqus kamar misali shine albuk, ma'ana wani kaho kamar ko kace kalalo da suke busawa su Yahudi in lokacin ibada su tayi. To aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin, aka ce amma fa shi na kuskin wannan karaurawa Yahudawa ne suke kada ta in lokacin ibadar su yayi domin su haɗu su. To wannan abubuwa biyu da aka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya ba su kayatar da shi ba. Saboda me yasa? Idan har aka bi wannan hanya kenan an yi koyi ne da Yahudawa da ƴan musha, su ko koyi da su haramun ne. Saboda a ƙarƙashin koyi da wani akwai kaskanci, domin duk wanda kake koyi da shi kana nuna cewa ya fi ka ci gaba, ya fi ka wayewa. To alhali musulunci shine wayewa, shine ci gaba. Mu ne za a yi koyi da mu, amma ba mu mu yi koyi da wani ba. To sai aka tashi akan haka, ana komawa gida, akwai wani sahabi shine Abdullahi ibn Abdurrabbi, sai mafaliki shine yayi mafalikin, wato wani yana dauke da naqus da karaurawa da wannan shine, sai yake cewa sai da shi kake, sai yace masa me za ka yi da shi in ka saya? Sai yace a domin mu ringa sanar da jama'a lokacin sallah. Sai yace shin bazan nuna maka abin da yafi wannan alkhairi? Yace kwarai nuna mu. sai ya karantar da shi lafazin kiran sallah tun daga farko har ƙarshe. Yace kuma in za ku tada sallah ga yadda zaka faɗa, ya karantar da shi iqama. Ana wayuwar gari kai tsaye wannan sahabi ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin mafalkin da yi. Manzon Allah ya ce inna hala ru'ya haqq, wannan mafalki naka da kai mafalki ne na gaskiya. Manzon Allah sai ya ce masa je kaka koyar da Bilal domin ya fi ka kwarin murya ya fi ka dadin murya. Ya je ya koya ma Bilal wannan mafalki da yi. Bilal ya hau ya yi kiran sallah, yana cikin kiran sallah da ya fara sai ga Umar Allah ya kara masa yadda daga cikin gidan shi a gaggauce yana janye da mayafinsa ya tashi ya huto. Ya zo ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi abin nan da Bilal yake faɗa ya ce na yi mafarkin shi. Manzo Allah ya ce alhamdulillah. To wani yakan iya cewa kenan ana iya kafa hujja da mafarki, a'a, ai ba wanda ya tabbatar da gaskiyar wannan mafalki face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau in wani mafalki yazo ya ce ya ga kaza, yazo ya shar'anta mana abinda Allah bai shar'anta mana, wane ne zai tabbata da cewa mafalkin shi na gaskiya ne? Domin shi wannan sahabi da ya yi mafalkin manzon Allah ya faɗa ma sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, manzon Allah ya tabbatar masa cewa mafalki ne na gaskiya. To dan haka wannan maganar fida'u cewa wani yayi mafalkin dan uwansa yana cikin tsanani bayan mutuwarsa, yayi haidala 70,000 ya bada ta kyauta ga wannan dan uwa nashi, bayan kwanaki sai ya koma yin mafalkin sa ya ganshi a cikin ni'ima da jin dadi, daga nan ho aka sunnanta wannan sunna fa ta fida'u da ake cewa wai amma mamaci fida'u. Amma ya haila 70,000 wasu ce ayi bismillah 70,000 wasu ce a ce qul huwallahu, wasu ce a sauke masa alqur'ani. Wannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bid'a ce. To shine anan sai ya ce wato fa umira Bilal an yashfa al'adana, sai aka umarci Bilal cewa ya biyanta kalimomi na kiran sallah, kowace kalima ya faɗe ta sau biyu. Wa an yutira al-iqama, ita kuma iqama yayi ta mara daidai kenan. An gane ko? Kenan idan ka dauka Allahu akbar Allahu akbar, wannan gaba daya a matsayin daya ke, sannan a maimaita Allahu akbar Allahu akbar, sannan ashhadu an la ilaha illallah sau biyu, ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu. Haka hayya ala sala, hayya ala fala, kawai banda kalima ta karshe la ilaha illallah ita sau daya ake fada. To haka ita iqama shine yace wa an yutira al-iqama, shine sai yace illa kada kamati sala, kamar yadda yake cikin wata riwaya sai dai kada kamati sala ita sau biyu ake fadinta. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.